Sasha Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25 31 41 60. A Niger kuma ana kama mu ne a tashar mu tafiya Africa dake yamma kan mita 102.5 a zangon FM ko a gidajen radio masu zaman kansu na amfani Fara'a, Nomad, Sarauniya da Lol da Niya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a bihausa.com ko ku sashahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da lokaci. Abdulaziz Adli Toro ne tare da Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC. Muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce tashe-tashen hankula da tsano da kiyayya da babbancin launin fata da ke faruwa a yau a duniya suna barazana ga manufofin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce wajibi ne a koma kan tafarki da majalisar ya tsara wa ƙasashen duniya.
Haka kuma za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun yi arangama da wani babban ɗan kasuwa da ke jihar Sokoto, a cewar dakaran 'yan sandan jihar.
To lokacin da suka iso bakin gidan ne, sun da buɗe gidan, sai sun musu nan wurin suka ƙoƙarin ciya su sashi mutane da ƙarfin tsiyani, kuma abin ya tura lokacin nan ne yake neman ihu suna buƙatar cewa a yi kawo musu gudunma, shikenan sai suka fara harbe-harbe sama.
To kamar yadda kuka sani, a kowace rana ta Allah muke buɗe layukanmu inda muke so ku kira ku bayyana muna ra'ayinku. To menene ra'ayinku game da taron shugabannin duniya da aka gudanar a birnin New York? Tambayar da muka muku a yau kenan. Lambar da za a kira ita ce 1-202-205-6555. Bayan ga haka muna tafi da labaran duniya daga ƙasar Niger, amma fa ga labaran duniya daga Hadiza Kyari.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi a taron shugabanni na shekara-shekara cewa duniya ta gaza a yakin da take da sauyin yanayi, amma har yanzu akwai sauran lokaci na juya akallan lamarin. Muna ganin yanayin zafi da bamu taba gani ba, mahaukatan guguwa da hujjoji na kimiyya da ba za mu iya juyawa ba, inji Guterres. Duniya ta fara daukar mataki ba dai cikin saurin da ya kamata ba, amma ta hanyar da ta dace, nisan ta kai daga amfani da makamashi masu bata muhalli zuwa ga waɗanda ba su da illa. Guterres ya ce mafita ga abin da yanzu ya kira rikicin yanayi shine abin da suka tattauna a taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan dumamar yanayi a jiya Litinin. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa yau Talata cewa Amurka ba ta neman rikici da kowace ƙasa, kuma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare kanta. A cewar Trump, Amurka bayan da ta kashe dala $2.5 trillion tun lokacin da aka sake zaɓe na don na sake ƙarfafa sojojinmu, wanda yanzu ita ce ƙasa mafi ƙarfi a duniya, ya faɗa wa shugabannin duniya, ya kuma ce da fatan ba za mu taɓa yin amfani da wannan ƙarfi ba. Trump ya jaddada cewa Amurka ba ta neman rikici da kowace ƙasa. Muna son samun zaman lafiya, haɗin kai da cin moriyar juna tare da kowa, amma ba zan fasa kare muradin Amurka ba, inji Trump lokacin da yake jawabi a zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Labaran duniyar na zuwa muku ne na ganin sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa ma'aikatansa da su riƙe kusan $400 million na agaji ga ƙasar ta Ukraine kwanaki kafin ya yi waya da shugaban ƙasar, wanda ke tsakiyar muhawara tsakanin majalisar da fadar shugaban Amurka kan wani ƙorafi da aka shigar. Rahotanni da aka fitar da yammacin ranar Laraba daga kamfanin dallacin labarai na Associated Press da na Washington Post da kuma na New York Times dukansu sun ambaci cewar wasu manyan jami'ai na cewa Trump ne yake rike tallafi, kuma an sanar da ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ma'aikatar tsaro ta Pentagon tare da bayanin cewa Trump yana dubawa ne ko akwai buƙatar a kashe kuɗin ko a'a. Da safiyar Laraba da ta gabata ne, shugabannin kwamitoci uku na Majalisar Wakilan Amurka suka buƙaci sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ya miƙa dukkan takardun da suka shafi tattaunawar wayar tarho da shugaba Trump ya yi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Hukumomi a babban birnin ƙasar Zimbabwe sun kulle babban tafkin da ke samar da ruwan sha bayan da ta gaza da samar da wadataccen kuɗaɗen sinadaran da suke tsaftace ruwan, wanda hakan ya sa 'yan kasar amfani da ruwa mara tsafta. Ranar Litinin, birnin Harare ya sanar da cewa ya dakata da tsaftace ruwan sha saboda bata da kuɗin siyo sinadaran tsaftace ruwan. An kwashe shekaru kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suna zargin gwamnati da bada fifiko kan batutuwa da basu da muhimmanci kamar tafiye-tafiye zuwa kasashen waje da sayan motocin alfarma ga manyan jami'ai da kuma sakaci da batutuwa kamar kiwon lafiya, ilimi da kuma samar da ruwan sha.
To a gaida Hadiza Kyari, labarin aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To madalla, yanzu sai rahotannin, kuma zamu fara ne da rahoto daga nan Amurka, inda a birnin New York ne aka gudanar da taron koli na Majalisar Dinkin Duniya karo na 74. Abokin aikin mu Baba Yakubu Makiyar ya halarci taron. Ga nashi rahoto na musamman.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce tashe-tashen hankula da tsano da kiyayya da babbancin launin fata da ke faruwa a yau a duniya suna barazana ga manufofin Majalisar Dinkin Duniya. Ya ce wajibi ne a koma kan tafarki da majalisar ya tsara wa kasashen duniya. Shugaba Buhari ya yi waɗannan kalaman ne a jawabinsa a babban taron Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York a yau. Sai dai shugaban ya faro jawabinsa ne kamar haka.
Firstly, I wish to thank the General Assembly for the honor bestowed on the government and people of Nigeria by electing our national His Excellency Tijani Muhammad Bande.
Da farko zan fara ne da godewa babban taron da karramawa da yayi wa gwamnati da mutanen Najeriya da ya zabi dan Najeriya a matsayin shugaban babban taron na Majalisar Dinkin Duniya na cikin 74 kwararren dan diplomasiya Tijani Muhammad Bande. Muhammadu Buhari ya bayyana nasarori da gwamnatinsa ta samu da kuma ayyuka da za ta yi nan gaba. Ya kuma tabo batutuwa da suka shafi harkokin kasashen waje kamar batun Palestino, yana mai cewa
the right of the Palestinian people to have their own country free of occupation.
Ya kamata a baiwa Palestinawa yancin su zauna a kasar su ba tare da tsangwaman su ko kuma tashin hankali ba. Akan batun kashe wasu masu ibada a kasar New Zealand, Muhammadu Buhari cewa yayi.
The world was shocked and saddened by the massacre in New Zealand by a lone gunman taking the lives of 50 worshippers. This and similar crime which had been fueled.
Duniya ta yi al'ajabi inda wani dan bindiga ya halaka masu ibada da yawan su ya kai 50 sakamakon yawan tsano da kiyayya a kafafen sada zumunta. Yace dole ne kamfanoni na kafafen sada zumunta su bayar da hankali sosai domin dakile irin waɗannan abubuwa. Da yake bude babban taron, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi matashiya yake cewa
I fear the possibility of a great fracture, the world splitting in two, with the two largest economies on earth, creating two separate and competing worlds.
Yace ina tunanin akwai yuwar duniya ta dare gida biyu, inda manyan kasashe mafi karfin tattalin arziki a duniya guda biyu suke takaddama tsakaninsu, wanda haka ka iya haifar da babban matsala wanda zai kai ga shirya dabaru ta huskoki da dama har da harkokin soji. Don haka dole ne kasashen duniya su mai da hankali a san yadda za a kawo ƙarshen wannan takaddama da ke faruwa tsakanin kasashen mafi karfin tattalin arziki guda biyu a duniya. A nasa ɓangare kuwa, shugaba Amurka Donald Trump da yake jawabi a wurin taron ya ce duk da cewar Amurka tana iya bakin kokarinta ta kyautata hulɗanta da ƙasar China, amma dai
the American people are absolutely committed to restoring balance to our relationship with China. Hopefully we can reach an agreement that will be beneficial for both countries.
Yace Amurka da Amurkawa sun himmantu su kyautata hulɗa tsakanin Amurka da China, kuma yana kyautar zaton za a cimma manufa akan wannan batun. Yace amma ya fito fili ya riga ya ce ba zai amince da wani yarjejeniya da ba zai taimaki Amurka da kawayenta ba. Yace kuma muna nan muna zuba ido akan abubuwa da ke faruwa a kasar Hong Kong, ba za mu yadda China ta yi abin da bai kamata ba. Shugabannin kasashen duniya suna ci gaba da jawabai a yau ranar farko da aka bude babban taron na Majalisar Dinkin Duniya. Baba Yakubu Makiyari, sashen Hausa da muryar Amurka, daga zauren babban taron Majalisar Dinkin Duniya daga birnin New York.
Ana maganar Najeriya to ai ta arewa ta na.
To madalla a gaida Baba Yakub Makiyar. Yanzu kuma sai mu leka kasar Kamaru inda korafe-korafen mazaunan yankin masu amfani da harshen Ingilishi kan zaman tattaunawa da za a gudanar daga ranar 30 ga watan Nuwamba zuwa 4 ga watan Oktoba domin gyara barkar da take neman wargaza kasar Kamaru kamar yadda shugaba Paul Biya ya ce. Wakilin muryar Amurka Garba Awal na tafi da ƙarin bayani.
Al'umman yankin da suke amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila na ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun fara nazarin matsalolin da za su fuskanta a yanda shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya kira taron haɗin kan ƙasar domin gyaran matsalolin da suke fuskanta. Alhaji Muttari Baminda ya daga cikin masu faɗa aji a wancan yankin ya ce wannan matsala bai gano kowa da kowa ba, matsalar su ne wanda ya shafe su.
Tunda shugaba ya jawabi ba zan ce maka abu daiwa ya sanje ba, sai dai kowa ana faɗa da harce da kunne, kowa na dai ji cewa shugaba ya kira cewa a zo a sasanta, a zo a yi sulhu. To amma wannan sulhun da muke ganin shi a nan hakan nan, mutane suna ganin shi da ido biyu, dalilin hakan nan ganin cewa an kira cewa za a sasanta fitina da yake a sashen masu harshen Ingilishi, kuma an kira ƙasa gabaki ɗaya. Ƙasa gabaki ɗaya za su zo, yawan adadin mutanen sauran jihohin sun fi yawan adadin mutanen da za su fito daga ɓangaren Ingilishi. In an zo an zauna maganar Ingilishi za a yi, ko kuma kowa zai je ya kawo irin nashi maganar da ya ga dama ne na abin da bai wucewa a nashi ƙauye, ko kuma a nashi jiha, ko kuma a nashi wajen da yake zama. To kaga wannan abin shi ke damunmu, domin idan shirya abin da yake faruwa ta sashen Ingilishi a sasanta, a yi sulhu, a zauna lafiya ne. Da ba za a kira waɗansu da za su fito daga ko Marwa ko Garwa ko Yawun da ko sauransu zo, me za su kawo, me za su zo su faɗa? Ba da su ake yaƙi ba, ba su ake kashewa ba, ba su aka cuta ba, ba ƴaƴansu ba ne ba su zuwa makaranta, kuma ana kiran su zo su ce me akan abin da ba su shina ba? Kaga dole a kira mutanen wanda su abin ya shafa, ko kuma a bada tsawon lokacin waɗanda abin ya shafe su su zo su yi bayani a ganin da za a shirya.
Ko da yake mazauna a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru suka ce al'amarin na ƙasar ne baki ɗaya, in ji Alhaji Ahmadu Jibo wanda yake kare ɓangaren gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru.
To ai sanin cewa ne wannan gayyatar da shugaban ƙasa ya yi, wato ya gano kowa da kowa, hatta su ma a ware an miƙa musu hannu, musamman ma idan kowa ya ji wato tattaunawa da mai ƙasa ya yi, wato wannan fitowar da ya yi ma wato al'umma magana ya nuna cewa wannan ma kiran da ya yi wa jama'a a haɗuwa tattauna saboda matsalar 'yan aware ne. To bayan da za su yi su ce ba ruwansu a ciki, to ka san wannan dai manufansu na nuna cewa su ba za su zaman lafiya ne, domin duk yayin da aka ce a zauna, to yana nuna cewa kenan mafarin neman abin nan ne, wato kama bakin zare, kuma mafarin neman sulhu ne.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla a gaida Awal Garba, yanzu kuma sai mu leka jihar Sokoto inda wasu 'yan bindiga da ba san ku su wane ne ba sun yi arangama da wani hamshakin ɗan kasuwa Alhaji Tijani Tukur Sabaru a jiya da dare a jihar Sokoto. Wakilin muryar Amurka Murtala Faruk na tafiya da ƙarin bayani.
Duk da yake dai rundunar 'yan sandan bata bada damar zantawa da ita akan lamarin ba, to amma ta fitar da wata sanarwa inda take tabbatar da yin awon gaba da hamshakin ɗan kasuwar Alhaji Tukur Sabaru da wasu 'yan bindiga suka yi a daren jiya. Lamarin ko ya auku ne sa'ad da Alhaji Sabaru yake komawa gida da yamma bayan rufe harkar kasuwancinsa a kofar gidansa da ke Sabaru, wata unguwa da ke manne da birnin Sokoto a ɓangaren gabas. Anas Malami Mana ɗan uwa ne ga ɗan kasuwar, ya kuma bayyana min yadda lamarin ya auku.
To lokacin da suka iso bakin gidan ne, yashin da abu da gasi sun musu nan wurin, sun kokarin ciya su sashi mutane da karfin tsiyani, kuma abin ya ci tura. Lokacin dan ne yake neman ihu, suna bukatar cewa ayo kawo mishi gudunma, shikenan sai suka fara harbe-harbe sama. Sai yamma wannan harbe ma kuma an harbe wata mata da hannu wadda nake maka labari can baya, kuma an harbe ta da kafa.
Na'am, to ya zuwa yanzu ko ku iyalan mutumin kun san halin da yake ciki?
To gaskiya yanzu malam Mutala babu wani bayani da ake samu, sai dai kuma ɗazu an buɗe wayoyinsa kuma an kire shi, amma dai sun ce ba a magana sai zuwa bayan man gari ba.
Me kuka fahimta game da wannan al'amarin da ya faru?
To gaskiya da Mutala yanzu kawai yanzu dai ba a iya tiya komai, sai dai irin mutanen ne waɗanda ke ɗauke mutane domin neman kuɗin fansa, amma gaskiya yanzu dai bamu da tabbacin cewa Alhaji Tukur Sabaru gaskiya mutum ne wanda ya zanciya suna kyakkyawan ɗazu jama'a.
Lamarin kuma na zuwa ne a daidai sa'ad da masu lura da al'amura musamman na tsaro a jihar Sokoton suke ci gaba da bayyana fargaba akan yadda ƙalubalen tsaro ke ci gaba da faɗaɗa a jihar. Basharu Altina Isa wani dan rajin kare haƙin bil'adama ne kuma mai sharhi akan lamuran tsaro.
Shekaran jiya da burge komanda sabo da aka kawo ki yazo haƙin da gwamna. Abinda gwamna ya tabbatar mai wai ana nan ana sulhu da waɗanda ke kai wa mutane hormaki suna garkuwa da mutane. Malam Murtala mu muka ce ba gaskiya bane kuma with due respect da girmamawa ba wai muna kushe mai girma gono ba ga wannan zance nashi a'a mu ne da abin ya shahwa mu ne muke ganin cewa ba a yi mana adalci ba dan babu inda ake tattaunawa da waɗannan mutane ba mu san wanda ka tattaunawa da su ba ba mu san ko su wane ake tattaunawa da su ba ba mu san wurin da ake tattaunawa da su ba duk inda ake wani al'amari wanda ya shahi harkar sulhu da hukumomi dole mu sani duk an kai magana sai a ce wai sirri ne Malam Murtala mu kashin mu da ake yi kullum min bai zan sirri ba sai wanda za a yi a kare mu shi asiri shin waɗanda za su kare mu waɗanda ba mu gani ne balle a ce lalura ce ta sirri mu shine abin da ke dagula mana lissahi shi abin da muke tunani akai wannan yana al'amari ne wannan.
Wannan lamari dai yana zuwa ne kimanin wata ɗaya da sako wani dan majalisar dokokin jihar Sokoto wanda shi ma 'yan bindiga suka sace shi a gidansa da ke ƙauyen Bodai mai tazarar kilomita 15 da birnin Sokoto. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To madalla a gaida Murtala Faruk kamar da kuka je a farkon shirin yau ranar Talata ce layukan mu a bude suke domin ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku akan tambayar da muka muku menene ra'ayinku game da taron shugabannin duniya da aka gudanar a birnin da New York. To jama'a gare ku.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Salamu alaikum daga Nasarawa, wani daga Nasarawa. Salamu alaikum, wani daga Nasarawa. To jama'a kuna sauran sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Layukan mu. Oh, salamu alaikum.
Nasarawa.
To Nasarawa gare ka.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Barallah kuna magana da baba mai nani a wajen na daga Nasarawa local government.
To baba me ra'ayinka?
Wato fi sabilillahi kamar yadda da safe na ji kuka yaɗa mana wannan labaru akwai wata mace ƴar shekara 18 da ta yi wani bayanin da ya ɗan girgiza su. A gaskiya fi sabilillahi wannan maganar da ta yi ya kamata a ce an duba shi saboda yau za ka duba a gani shugabanninmu nan wato sai dai mu riƙa da tsandiya fiye da addu'o'i saboda in aka ce maka an san samu matsalolin irin waɗannan to ya kamata a ce shirya kula da talakawa saboda abubuwan suna yanki talawa. Hello,
to mun gode daga Nasarawa zamu leka Plato. Wani daga Plato?
Husaina Abubakar.
To Hajiya Husaina, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To me ra'ayinki game da wannan taron da ake gudanar a birnin New York?
To ra'ayina da shi ne shugabanni su duba da kyau wannan lamari kamar wannan magana da ɗanzu yarinya nan ta yi gaskiya abin so sarai ne ƙwarai da gaske ya kamata su duba su wani abu a kai su yi shi.
To Hajiya Husaina, Allah ya sa shugabannin namu su ji kiran naki. Yanzu daga Plateau za mu leƙa Kaduna. Wani da Kaduna?
Alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum salam, wani da Kaduna?
Malam Aziz, barka da yammaci. Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna na Najeriya.
Alhaji Musa, barka ka dai. To muna sauraron ka, me ra'ayinka yau?
Alhamdulillah. To gaskiya ra'ayina dangane da irin wannan taro da aka ji na shugaban kasa, na farko dai zan yi murna da jin daɗi akan shugaban kasa Muhammadu Buhari shine mutum na biyar wanda ya tashi yake magana a wannan taro. Kuma da irin wannan abubuwa da abubuwa ne wanda suke ya kamata su ɗan Najeriya san darajar shugabanninsu, kuma da irin wannan abubuwa fatan mu da Allah ya sa a tattauna alkhairi ko mu samu alkhairi, domin fata muke duk abin da za a yi ya kasance ko ma menene ya zama alkhairi a gare mu. Ne muku fatan alkhairi, fatan za a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
To, Alhaji Musa Garo daga Kaduna, mun gode kwarai. Daga Kaduna sai mu leƙa Kano. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Barka dan uwa. To, daga ina kake kira?
Kana magana da Musa mai lamba daga Sabo Tayar mota Hadeja.
To, Malam Musa daga Hadeja, muna sauraron ka.
Ya kamata majalisar ɗin ta duniya ta kula da irin kasashen da ke rona da gingimin nan. Ta kawo ɗauki tun da an ce ta da dakaru na musamman na majalisar ɗinkin duniya. Ya kamata ta kawo gudunmuwa ga duk irin wanda ke da gingimin don a samu adona lafiya a ƙasa gaba ɗaya.
To, malam.
Da fatan za a tashi lafiya a gaibin da Aunty Grace.
Insha Allah za su ji so, mun gode ƙwarai. Yan sai mu leƙa Niger. Wani daga Niger?
Ibrahim ne wankin hula a garin Maiduguri a Kimba.
To, Malam Ibrahim, muna sauraron ka, me ra'ayinka akan wannan taron da ake gudanar da aniyar?
To, gaskiya ni ra'ayina na farko ma dai wannan majalisa ba majalisar ɗinkin duniya ba ce ba, ainihin majalisar wargaje duniya ce, don saboda wannan manyan kasashen namu na duniya to suke hada samun fitina-fitina a duniya. Sannan kuma bayan na biyu, wannan yare kai magana jiya gaskiya ta gama mana komai, Allah zai saka musu da alkhairi. Ko da ba za su yi amfani da abin da ta faɗa ba, mu ta gama mana komai alhamdulillahi. Abin ya abin da zan faɗa kenan.
To, Malam Ibrahim, me kake so gani majalisar ɗinkin duniya ta sauya?
To, abin kake ya kasance a daina sa son rai, musamman ƙananan ƙasashe na duniya a daina kwashe musu arzikinsu, ana haɗa sa musu fitine-fitine da faɗace-faɗace, shi ne kawai muke so mu ga an magance.
To, Malam Ibrahim, Allah ya sa su ji kiran naka. Yanzu za mu leƙa Bauchi. Wani daga Bauchi?
Arabi mai tare da angon kwanan yawan liman katago tsohar Bauchi.
To, salamu alaikum.
Wannan taro da ba ke yi na majalisar ɗinkin duniya da fatan muna roƙon Allah ya tsaya da wata Buhari lafiya.
Amin. To, wani kira gare ka?
Kira na wannan taro da ake yi zai ko dai abinda muke fata da mu Allah ya da shugaba Buhari lafiya.
To, na san aka ce haka. To, me kake so, wani sauyi kai suka gani wannan taro ya kumsa kamar ga yankunan namu na Afrika?
Hello?
Ina so na ce wani sauyi kake so ka gani an samu? To, Bauchi, bar mu leƙa wani akan layi.
Ke Usman ne?
Malam Usman, salamu alaikum, daga ina kake kira?
Daga Adamawa.
To, da Allah, Malam Usman, za ka iya kashe rediyon naka?
Eh, na kaje.
To, Malam, muna sauraron ka.
To, ni ai ban ga amfanin taron nasu ba, tunda dai suna nan majalisar ɗinkin duniya suna gani suna kallo aka wargaza ƙasashen musulmi gaba ɗaya, da ko ida su ne suke ta da fitina. To, mene ma amfanin su? Mu ba mu taba ganin amfanin su ba. Kawai dai su haɗu su sha shayin su tuyi magaganin mu kawai su tashi, shi ne amfanin nasu kenan, amma mu ba mu taba ganin amfanin su ba.
To, wanda kira gare ka ga shugabannin yankin Afirka wanda ke can yanzu haka? To, layi ya yi halinsa. To, mun gode da duk wanda suka kira, musamman a Hajiya Hussein ta kira mu daga Plateau a wannan ranar. Yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice daga jamhuriyar Niger.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da François Zawi, tsohon kocin jamhuriyar Nijar da aje aiki bayan shekaru biyar yana jagorancin kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Cewa da Mena National a Mantoni ya ɓulla a ƙasar Afirka ta tsakiya, inda ya rattaba hannu a sabuwar yarjejeniya da kungiyar ƙwallon ƙafa ta wannan ƙasar domin jagorancin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Afirka ta tsakiyar. A dai hannu, Nijar ɗin ta lele ƙasar Côte d'Ivoire ko Ivory Coast a ranar Lahadi da ta gabata da General Zainab Kunce na babban birnin Yamai da cibiyu da nema a tankade da rairaya na neman shiga wasannin nahiyar Afirka na kwallon kafa na ƴan wasa da ke buga kasashen su kuwa nahiyar ta Afirka wanda zai wakana a shekara mai zuwa a kasar Kamaru. Kungiyoyin biyu za su sake gogawa a kasar Côte d'Ivoire ko Afirka nan da wata guda mai zuwa. Har yanzu dai a kwallon kafa a cikin daren jiya ne a birnin Milan na kasar Italiya, hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta gudanar da bikin zaben ƴan wasar kwallo mafi bajimta a wannan shekara ta 2019, inda bangaren maza aka zabi Lionel Messi dan kasar Argentina wanda ya lashe wannan matsayin a karo na 6, yayin da Cristiano Ronaldo yake a karo na 5 kawai. A bangaren mata kuwa, Megan Rapinoe yar kasar Amurka ita ce ta kasance mace mafi kwazo a kwallon kafa a wannan shekara. A bangaren masu horar da kungiyoyin kwallon kafa ko Jurgen Klopp, kocin kungiyar Liverpool ta kasar Ingila, shine ya lashe wasan club zakaru a kasashen Turai a shekara da ta shude, kuma shine FIFA ta zaba a matsayin koci mafi kwazo a shekara ta 2019. A bangaren kocin mata, Jill Ellis mai horar da kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar Amurka ita ce ta kasance mafi kwazo a shekara ta 2019, kasancewa ta lashe kofin duniya tare da matan ƴan kwallon kafa na Amurka kasar Faransa. A fannin masu tsaron gida maza, Alisson Becker dan kasar Brazil da ke tsaron kungiyar kwallon kafa ta Liverpool shine aka ba tukuicin mai tsaron gida mafi bajimta. A bangaren mata kuwa, mai tsaron gida Sari van Vinandal yar kasar Holland da ke tsaron gidan Atletico de Madrid ita ce ta samu tukuicin mace mafi kwazo a wajen tsaron gida a kwallon kafa, sai tukuici na masu goyon bayan kungiyar kwallon kafa wanda aka ba Silva Greco yar kasar Brazil wadda take ita ce ke shaida ma danta wanda yake makaho ne labarin dukkan yanda wasannin kwallon kafa suka kasance. A bangaren kungiyar kwallon kafa wadda ta fi nuna neman kawo zaman lafiya a wasa, an ba Marcelo Bielsa da ƴan wasansa na kungiyar Leeds United ta kasar Ingila tukuici bayan sun bar kungiyar Aston Villa da suke karawa da ita a wancan lokacin. Ta saka musu kwallo a raga, kasancewa sun sa kwallo a ragar Aston Villa ne a daidai lokacin da ɗaya daga cikin ƴan wasa na Aston Villa ya ji ciwo, amma suka ci gaba da wasar har suka sa musu kwallo a raga. To shine suma kocin su ya ba su umarnin da zaran aka maido kwallo tsakiya su bar ƴan Aston Villa din su saka musu kwallo domin a tashi zo. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Haruna Mamman Bako daga jamhuriyar Nijar, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi a taron shugabanni na shekara-shekara cewa duniya ta gaza a yakin da take da sauyin yanayi, amma har yanzu akwai sauran lokaci na juya kalla lamarin. Muna ganin yanayin zafi da ba mu taɓa ganin irinta ba, mahaukatan guguwa da hujjoji na kimiyya da ba za mu iya juya su ba, in ji Guterres. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa yau Talata cewa Amurka ba ta neman rikici da kowace ƙasa, kuma ba za ta yi ƙasa da gwiwa ba wajen kare kanta. A cewar Trump, Amurka bayan da ta kashe dala trillion 2.5 tun lokacin da aka sake zaben don an sake ƙarfafa sojojinsu, wannan yanzu ita ce ƙasa mafi ƙarfi a duniya. Ya faɗa wa shugabannin duniya, ya kuma ce da fatan ba za mu taɓa yin amfani da wannan ƙarfi ba. Trump ya jaddada cewa Amurka ba ta neman rikici da kowace ƙasa. Muna son zaman lafiya, haɗin kai da cin moriyar juna tare da kowa, amma ba zan fasa kare muradin Amurka ba, in ji Trump lokacin da yake jawabi a zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya kuma ƙara faɗa wa ma'aikatansa da su rike kusan dala miliyan 400 na agaji ga ƙasar ta Ukraine kwanaki kafin da ya yi waya da shugaban ƙasar, wanda ke tsakiyar muhawara tsakanin majalisar da ke fadar shugaban Amurka.
Da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma gobe da safin Allah ya kai mu da ƙarfe shirin na asuba. Yanzu a madadin Hadiza Kiyara ta gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown da ya haɗa shirin da bani umurni, sai injiniyan namu Nelson Lopes, ni ne naku Abdulaziz Adili Toro, ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.